Hausa na Maryam Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Baba Yakubu Makeri. Muka sake dawowa a cikin wannan shirin na daren yau Talata 31 ga watan Oktoba shekarar 2023. Idan shirin ya shiga Najeriya, za ku ji yadda jam'iyyar APC mai mulki ta mai da martani ga kalaman da dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar, wanda ya yi game da dokokin zaɓe da kuma hukuncin kotun kolin ƙasar. Muna kuma tafa da rahoto kan dambarwar siyasar jihar Rivers da ke ɗaukar sabon salo. Waɗannan da ma sauran rahotanni a nan tafi a cikin shirin. Muna kuma tafa da rahoto na musamman kan matsalar yanayi da muhalli da ma labarin wasanni daga jamhuriyar Nijar. To amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari Baba Yakubu Makeri da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wata babbar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa idan aka yi kunnin uwashegu a kan kiraye-kirayen tsagaita buɗe wuta a Gaza, za a ci gaba da yin mummunan asarar rayuka, lamarin da ka iya jefa rayuwar ƙananan yara na Falasɗinawa a yankin mai cike da ɗimbin jama'a cikin babban haɗari. Gaza ta zama makabarta ga yara, inji James Elder, kakakin UNICEF, wanda yake faɗa a yau Talata, kana yace jahannama ce ga kowa da kowa. Ma'aikatar lafiya ta Gaza, wato yankin nan da Hamas ke iko da shi, sun ce asibitin ya ce wato Falasɗinawa 8,300 a Gaza aka kashe, ciki har da akalla yara 3,457 tun bayan da Isra'ila ta fara aiwatar da hukuncin ɗaurin rai da rai sakamakon kisan gilla da mayakan Hamas suka yi wa farare hula a ranar 7 ga watan Oktoba. Yayin da Washington take ba da goyon baya ga Isra'ila, ta kuma yi kira da a kare fararen hula tare da matsa kaimi wajen buɗe hanyar shiga da kayan agaji a Gaza a daidai lokacin da sojojin Isra'ila ke faɗaɗa farmaki ta ƙasa domin kawar da ƙungiyar Hamas a doron ƙasa, ƙungiyar nan da Amurka ta ayyana 'yar ta'adda. A hali da ake ji kuma Majalisar Dattawan Amurka ta tabbatar da Jacob Lowe a matsayin jakadan Amurka a Isra'ila, wanda ya cika muhimmin mukami na diplomasiya a yayin da kasar ke yaki da Hamas. Lowe, wanda ya taba rike mukamin ko kuma sakataren Bitalmalin Amurka lokacin mulkin shugaba Barack Obama, ya samu kur'un amincewa 53 akan kur'u 43 na waɗanda ba su yadda da shi ba. Ya yi alƙawarin sayawa kafada da shugabannin Isra'ila yayin da suke mayar da martani akan harin bazata da ƙungiyar 'yan bindigar nan ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, inda ya shaidawa 'yan Majalisar Dattawa a zaman tabbatar da shi a tsakiyar watan Oktoba cewa a halin yanzu babu abin da ya rage illa ƙarfafa alaƙa tsakanin Amurka da Isra'ila. Shugaba Joe Biden shi ne ya naɗa Lowe, wanda kuma ake kira Jack, a watan da ya gabata domin cike gurbin nan da Tom Nates ya bari na mukamin jakadan Amurka a cikin watan Yuli. A yau Talata, sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya suka bar wani sansani da ke garin Kidal mai matukar muhimmanci a arewacin Mali, wanda ke fama da tashin hankali na masu yakin jihadi da kuma 'yan aware, kamar yadda wasu majiyoyi na tawagar wanzar da zaman lafiya suka shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP. Mun baro Kidal da wannan safiya, inji wata majiyar rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke zama a garin. Bayan juya mulkin shekarar 2020, sabuwar gwamnatin sojan Mali ta ba da umarni a cikin watan Yuli cewa masu wanzar da zaman lafiyar su fice, tana mai cewa sun gaza da aikin da suke yi. Rundunar haɗin gwiwa na tabbatar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali, da ake kira MINUSMA a takaice, mai sojoji da kuma 'yan sanda kusan 15,000, an kashe mata mambobi sama da 180. Ainihin shirin da shi ne dakarun wanzar da zaman lafiyar za su fice daga ƙasar da ke yammacin Afirka a ƙarshen shekara, amma to a watan Yuli ne dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya suka fara janyewa daga sansanoninsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe mutane biyu tare da jikata wasu da dama a wata arangama da aka yi a Bangladesh a yau Talata tsakanin masu zanga-zanga kin jinin gwamnati da 'yan sanda a rana ta farko a zanga-zangar kwanaki uku da aka yi da neman Prime Minister kasar Sheikh Hasina Taimurabus. Babbar wato jam'iyyar adawa ta Bangladesh Nationalist Party BPN wato ta kira ga a rufe tituna na tsawon kwanaki uku a matsayin martani ga rikicin wanda ya barke tsakanin magoya bayan jam'iyyar da 'yan sanda a ranar Lahadin da ta gabata, inda ɗan sanda ɗaya ya mutu kana sama da mutane 100 kuma suka jikata. Jam'iyyar ta yi kira ga Prime Minister Sheikh Hasina da Taimurabus domin ta ba da damar gudanar da zaben da aka shirya yi a watan Janairu karkashin gwamnati mai rikon kwariya da ba ta da wani bangare. Gwamnatin ta ki amincewa kuma ta yi watsi da wannan bukatar. Wani jami'in ɗan sanda a gundumar wato Kishironji da ke tsakiyar kasar inda aka yi arangama ya ce an kashe musu wato mutum ɗaya kana aka kashe masu zanga-zanga guda biyu wasu da dama kuma suka jikata, inda aka wato 'yan sanda kuma 15 su ma suka jikata a wannan rikicin. A ƙarshe, ƙasar Saudiya na da yakinin cewa za ta karɓi bakoncin gasar cin kofin duniya ta maza ta shekarar 2034 bayan da hukumar kwallon kafa ta ƙasar Australia ta yanke shawarar janyewa da bukatanta, wanda yawanci ke gani FIFA na shirya wannan lamari ne ta yadda za a yi wato ƙasar mai arzikin man fetur ta samu cikin sauki.
Baba ya fi makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, za mu faro rahotanninmu ne daga giwa Afirka wato Najeriya, inda wakiliyar sashen Hausa Rukayya Basha ta aiko mana rahoto na irin martanin da jam'iyya mai mulki a kasar ta APC ta maida game da kalaman da dan takarar shugaban kasa a inuwar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar da ya yi dangane da sakamakon hukuncin kotun koli da ma sauran batutuwa da suka shafi zabe a kasar. Ga Rukayya Basha.
Jam'iyyar APC mai mulki dai ta ce magagin faduwa zabe ne ya sa dan takarar shugaban kasa a inuwar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ke ta sakar maganganu ba bisa lissafi ba. Bala Ibrahim shine daraktan yada labaran jam'iyyar APC a hirarsa da muryan Amurka ya ce kamata yayi Atiku ya yadda da kaddarar faduwa zabe kuma ya hada kai da jam'iyyar da ta yi nasara wajen kawo ci gaba a kasar.
To wannan magana da kayayyen dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP yayi Alhaji Atiku Abubakar ba abin mamaki bane, wato radadin kai ne ko gigin kai wata kila yasa yayi wannan magana, amma a matsayin sa na wanda ya taba yin shugaba mataimakin shugaban kasa ya kamata ya san cewa takara gasa ce ba gaba bace. Takara ana yin ta ne kuma dole ne a samu wanda yayi nasara, a samu wanda aka kada. Dama a irin wannan ana buƙatar wanda ya samu nasara ya gayyato waɗanda ba su samu nasara ba domin a gudu tare a tsira tare. Su kuma waɗanda ba su samu nasara ba ya kamata su rungumi ƙaddara su san cewa wanda ya faɗi a yau gobe yana iya ci. Dama haka demokradiyya take, ba wai a riƙa yin tir ana Allah ware da tsari na demokradiyya da hukumar zaɓe ba domin kawai ba a samu nasara ba.
Shin koyaya manazarta ke ganin irin ƙorafe-ƙorafen da kuma alawadai da ɗan takarar shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya yi game da hukuncin kotun ƙoli? Dr. Faruk Bibi Faruk manazarci ne kuma masanin kimiyyar siyasa da ke jami'ar Abuja.
Tabbas zaɓe an gama shi, kotu ta yanke hukunci ta ba wa Bola Ahmed Tinubu, kuma Atiku Abubakar ba zai iya ja da hukuncin wannan kotu ba. Sa haka za a tafi, idan ya ga ya kamata ya zama shugaban 'yan adawa zai zauna a Najeriya a ci gaba da yi wa wannan gwamnati adawa. Idan kuma baya yana sanya akasin haka, watakila bayan wa'annan maganganun zai ɗauke kafa sai wasu shekarun kuma idan zaɓe ya zo, tunda ya ci shi har ya gama rayuwarsa ba zai daina wato ba da gudunmuwarsa a siyasar Najeriya ba. Kuma ya kamata a kula cewa shi kanshi Atiku Abubakar ya fito ya ce ya kamata matasa kuma wanda suke bayansa su kuma dauki wato ragamar yakin tafiyar da demokradiya. Kuma a gaskiya tsakai da Allah ya yi daidai kokari, kuma tarihi ba zai manta da irin gudunmawar da ya ba demokradiya a Najeriya ba.
Sai dai 'yan Najeriya na ganin yanzu kamata yi waɗannan 'yan siyasa da suka gajiya su yi murabusu, kuma baiwa matasa damar jan ragamar ƙasar.
To a matsayinmu na matasa, gaskiya mu har kullum buƙatarmu, muna buƙatan sauyi, mu samu matasa masu jini a jika su zo su mulki ƙasar nan. Tunda har su waɗanda suka manyanta ɗin sun yi sun sake a baya-bayan nan ba mu ga wani canji ba. To kamata ya yi a samu matasa masu jini a jika su zo a gudanar da harkokin siyasa. Su kuma waɗannan dattawa waɗanda suka gajiya suka ga yau, ya kamata a ce su dafa wa matasa.
Yanzu dai hankulan 'yan ƙasar sun karkata ne ga gwamnatin Tinubu domin ganin yadda za su farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar domin samun sauƙin rayuwa. Ruqayyah Bashir, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
An gaida Ruqayyah Bashir. Masu sauraro, har yanzu dai muna a Najeriya, wannan karan a jihar Rivers, inda 'yan kwanakin nan ne korar rikicin siyasa ke ta tashi a jihar, lamarin da ya lakuma mukamai da dama daga ciki na mukarrabai kama da zuwa manyan ma'aikatan gwamnatin jihar. Daga fatakwar a Najeriya, ga wakilin sashen Hausa Lamidi Abubakar Sokoto da ƙarin bayani kan sabon salon siyasar ta jihar Rivers.
Bisa ga dukkan alamu dai, rikicin siyasar jihar Rivers ya dauki wani sabon salo, inda ake ta tsige-tsige musamman masu rike da mukamai daban-daban a jihar ta Rivers, domin ko a baya-bayan nan da rigima ta bayyana tsakanin gwamnatin jihar Musa Similaye Fubura da kuma ubangidansa a siyasance Barista Yansa Moke. Gwamnan dai na jihar Rivers ya tsige shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar ta Rivers da kuma dogarinsa, sa'annan kuma ya tsige babban jojin jihar ta Rivers, gami kuma da rushe shugabannin kananan hukumomi 23, sannan kuma ya rushe majalisar zattaswa ta jihar ta Rivers. Haka kuma shugabancin majalisar dokokin jihar Rivers ya sauya, inda aka samu sabon shugaban majalisa da kuma sabon shugaban marasa rinjaye. Sauyin ya faru ne dai a majalisar jihar, kuma yana zuwa ne sakamakon samun waɗansu tsohon shugabanni waɗanda tun daga farko masu kokarin tsige gwamnatin jihar ta Rivers. Dama dai shirin tun farko ga masu biyayya ne ga bangarorin tsohon gwamnatin jihar ta Rivers, kuma minista a yanzu Barista Yansa Moke. Al'ummomin jihar ta Rivers dai na ci gaba da bayyana rikicin na siyasa na ƙara tsananta musamman tsakanin bangarorin biyu, kuma ga abin da suke cewa:
the cold war between the former governor of Rivers State and the incumbent has been on until it has grown.
Wannan yana cewa ne sunana Dick Saroni, yace takaddama da ke tsakanin tsohon gwamna da gwamna mai ci a yanzu ya yi matukar tada mana da hankali a jihar ta Rivers, kuma muna sane da cewa kitsa shi aka yi, aka kuma ya haifar da rikice-rikice. Amma dai daga ƙarshe an samu 'yan majalisa 26 da suka tsige shugaban majalisar jihar ta Rivers, tare kuma da nada wani sabo nan take. Hakan kuma ya nuna ƙarara cewa gwamnatin jihar ta Rivers Similaye Fubura na neman incinsa daga mai gidansa a siyasance, wato tsohon gwamnan jihar Rivers kuma minista a yanzu Barista Yansa Moke. Mu dai abinda muka yi bukata a jihar Rivers a samu kwanciyar hankali ba tare da zub da jini ba, domin mutane da dama sun jikata. Ita ma wata 'yan jihar ta ce:
people were expecting that there's going to be chaos after what happened to the
tana cewa ne mutane da dama sun shiga shakku tare da tsaka mai wuya bisa tashin hankalin da ya afku na baya-bayan nan a jihar ta Rivers. Amma dai yanzu muna ganin komai ya lafa, mutane sun fara komawa wurin harkokinsu na yau da kullum a jihar ta Rivers. Akwai bukatar gwamnatin jihar ta Rivers Musa Similaye Fubura da abashi ya tafiyar da harkokin jihar ba tare da siyasar ubangida ba, domin samun ci gaba a jihar ta Rivers. A baya-bayan nan dai bayanai na nuna cewa shugabanni da dattawa a jihar ta Rivers sun shiga wani taro domin lalabo mafita gudun abinda ka iya biyowa baya a siyasance. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.
A gaida Abubakar Lami da Sokoto da wannan rahoto, masu sauraro kada dai a shafa'a, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a duk sanda aka yi sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai a gyara zama domin sauraron rahoto na musamman.
A Najeriya, matsalar kwararowar hamada da kuma gurɓacewar yanayi na ci gaba da ɗaukar hankalin masana tare da lalubo hanyar shawo kan lamarin ƙarancin makamashin iskar gas domin yin girkin dafa abinci da ke haddasa saran itatuwa da makunar daji na ɗaya daga cikin manyan dalilai da ke haddasa kwararar hamadar da kuma gurɓacewar yanayin. Matsalar da a yanzu ta kusan mamaye yankin arewacin Najeriya, al'amarin da masana suka ce dole fa sai an yi da gaske idan har ana buƙatar shawo kan wannan matsala cikin hanzari. A wani babban taro da gwamnatin jihar Niger ta shirya a cikin makon da ya gabata da nufin haɗa hancin duk wasu masu ruwa da tsaki a kan yanayi da gurɓacewar muhalli da aka yi ma lakabi da Green Economic Summit, an taɓo batutuwa da dama da ke ƙara zaburarwa a kan yaƙi da gurɓacewar muhallin da kuma daƙile hanyar kwararowar hamadar. Alhaji Umar Muhammad Bago shi ne gwamnan jihar Niger, ya ce dole ne sai an haɗa hannu domin cimma nasarar da ake buƙata. Sannan ya ƙara da cewa,
"Let me thank the traditional institutions for their input in this realm. You have been doing well. We need to preserve and control the menace of bush burning."
Ya ce dole ne in yi godiya ga sarakunan gargajiya akan gagarumar gudunmuwar da suke bayarwa wajen yaƙi da muguwar ɗabi'an nan ta ƙona daji. Masana harkokin dokokin ƙasa dai sun ce ai dole sai an samar da dokoki daga majalisun dokoki na jihohi, musamman na yankin arewacin Najeriya, da za su ƙarfafa dokar hana sare itatuwa da kuma ƙunar dajin.
Furthermore, we have extended invitation to the representatives of local communities to share their indigenous.
Shugaban majalisar dokoki na jihar Niger, wanda kuma masanin dokokin ƙasa ne, Barista Abdul Malik Sarkin Daji, ya ce za su ba da haɗin kai domin kuwa ma tuna har sun fara ɗaukar mataki.
Tun kafin ma wannan taron mu ga mu umurci Sheikh Clark ya duba ya gani a cikin dokokin da aka riga aka yi akwai doka da ya shafi wannan, idan babu shi za mu zo da sabon doka da zai tabbatar da kare mutuncin itace, shuke-shuke da daji da sauransu.
Amma Mr. Speaker, so da yawa za a kirkiro irin wannan abubuwa, amma a ƙarshe za ka ga ba sa samun goyon baya ko kuma a tsare mutuncin abubuwan da aka yi. Ya za ku tabbatar da abin nan ya doka?
Wannan karo zai tabbato, saboda in ka lura za ga ministan gonaki, abinci da sauransu dan jihar Niger ne. To kuma in ya bari wannan abun ya samu matsala, to ina ganin shine mutum na farko da zamu fara ganin lahi. Kuma dubi da yanda yake ba kauye ne, dan kasa ne, na tabbatar da zai abin da ya dace akan ganin an tabbatar da wannan abun insha Allah. Gwamna na iya kokarin shi wajen ganin an sha kan matsalan tsaro, kuma Allah ya dawo mu za su tabbata haka ba. Tunda Allah ya bamu dama, za mu ci gaba da kokari mu tabbatar da jama'a su zauna lafiya, domin wannan kuduri da muka dauko akan su a amfana da shi insha Allah.
Gwamnan jihar Borno da yazo nan jihar Niger akan wannan taro, ya ce taron ya bi sahun duniya ne na yaƙi da gurɓacewar muhalli.
Kowa ya san cewa a duniya yanzu abin da yana gabanmu shi ne abin da ana ce a Turanci carbon emission, wato yin amfani da mai na yanzu, wato man fetur, gas da makamantansu, zai iya kawo abubuwa da yawa. Har abubuwa da yana faruwa a duniya yanzu, kana gani za a ce flooding, an yi ambaliya da makamantansu nan duka yana ciki. Kuma ka san yadda ana kwararon hamada, so wannan abin da aka yi yau a nan gari mai tarihi shine zai sa mutane su dinga amfani da abubuwa da ba amfani da su man fetur, don saboda su moto su ayi amfani da hasken rana a samu wuta. Muddin an yi wannan amfani, zai rage amfani da man fetur, banda kudin da yake ciki ga kuma amfanin da yake ciki, don saboda kare bata mana climate namu.
Excellency, akwai wata hikima da kai a Maiduguri wadda kake so ita jihar Niger ta yi koyi don a samu nasara?
Alhamdulillah, muna tare. kowane abubuwan akwai nasara shi ma zai gaya mini ma zan gaya mishi.
To gwamnatin Najeriya dai ta ce ta yi maraba da wannan tsari da gwamnatin jihar Niger ta dauka, kuma ma tana maraba da duk wata jiha da ta dauki irin wannan mataki. Wakilin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a wannan taro, ministan kasa a ma'aikatar gona ta Najeriya Aliyu Sabi Abdullahi, ya ce ko baya ga magance matsalar kwararowar hamadar, lamarin zai taimaka wajen rage samun ambaliyar ruwa da ke haddasa tafka asarar dukiya har ma da rayukan jama'a.
Mahimmancin sa dai shine watan mai girma gwamnatin Niger Right Honorable Umar Bago yana son ya kawo ko kuma ya karkato hankalin mutane zuwa ga lura da abubuwan da ya kamata kasa ta yi don ta daina watan gurbata wata ita yanayin muhallin zaman mutane. Yau muna ganin watan ambaliyar ruwa ko kuma muji yanayi yayi zafi, mutane suna jin zafi fiye da yadda ya kamata. To wannan ya zo ne bisa nazari da tura suka yi da masana suka yi cewa akwai abin da ke kawo haka. So yana so ya mai da hankali akan yanda za a yi dai a bar bata al'amari, ana yanke itatuwa ba gaida ba dalili, a mai da hankalin mutane wurin abubuwan da zai kawo canji.
Tuni dai masu fafutukar yaki da gurbacewar muhalli suka nuna jin daɗi akan shirya irin wannan taro. Ambassador Richard Abubakar Umar na ɗaya daga cikin su. Ya ce suna cike da farin ciki.
Ai, abin farin ciki ne gare mu masu gwagwarmayar mahalli a Afrika kuma da duk duniya. Mu gan cewa yau mun dawo gida, kuma a gida cikin gidanmu muna hada wannan taron na kan Climate Summit. Abu ne da duk duniya ake yi, abu ne da duk duniya take cewa yanzu ya kamata mu kula da muhallinmu. Dalili shi ne itatuwanmu kamar Niger yanzu nan ita ne babban jiha a gabaɗayan Najeriya mai kadda itatuwa da kuma mai manufacturing charcoal. Kuma Najeriya ita ne ɗaya a duniya mai kadda itatuwa, tana itatuwan dafa abinci da shi. So kaga abin tashi hankali ne. Sai yanzu nan da gwamnan Niger ya ɗauke abin kai tsaye ya ce shi yana so ya kawo seti. Kuma Niger kuma tana da ababe da dama da ta yi da ita bata sani ba cewa ta riga ta yi, kamar maganar solar a duk Nigeria ba jihar da ta yi investing a solar energy kamar Niger. Muna da ƙauyuka guda 7 da ba su kan wutar lantarki suna solar ne. Akwai kamfanika daban-daban. Kuma shekarar da ta wuce jihar Niger ta ba gidaje 500 solar da suke ta biya kamar wutar lantarki. Duk Nigeria ban tsamani kuwa West Africa akwai jihar da ta yi wannan achievementin ba. So kaga mu da muke tahe-tahe muna zuwa Africa, muna zuwa Majalisar Ɗinkin Duniya, mu muna research mun san da wannan. So mu kuma abin farin ciki ne a ce jihanka da kai kake gwagwarmaya ma a yi ta zo kuma ta ce za ta ƙara ƙarfin yi.
Amma ya za a yi abin ya ɗore har a ci moriyar shi yanda ake so.
Abu biyu ne, shaurana ma gwamnatin jihar Niger shi ne biyu, su shirya su kafa ma kansu abin da ake kira Climate Investment Plan. In sun kafa Climate Investment Plan, abin da Lagos State ta yi kenan, last year da muke Shamal Sheikh a can Egypt ta samu 100 million euros investment akan climate change. So mu ma mu yi tanadi mu duba inda za mu kawo kamfanikan duniya su zo su kawo kudadensu su zuba mana a jiha ta bankasa.
Fata dai kwalliya ta biya kudin sabulu ta yadda za a samu nasara yaki da shigowar hamadar da kuma gurbacewar muhallin. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
An gaida da mutan Batsari Mustapha Nasiru da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Kan labarin wasanninmu na wannan ranar ta yau zai shafi bukin Ballon d'Or na France Football, inda a ranar jiya a Theatre Châtelet na birnin Paris ta kasar Faransa, Lionel Messi ya lashe Ballon d'Or a karo na 8. Dan wasa na kasar Argentina ya yi galaba ne gaban Erling Haaland na kasar Norway mai buga club din Manchester City ta Ingila da Kylian Mbappe na kasar Faransa da ke buga ma club din PSG Paris Saint-Germain ta kasar Faransa. Wannan bukin na France Football
basketball na Ballon d'Or shine na 67 a tarihi domin an soma shi ne a shekarar 1956 inda dan kasar Ingila Stanley Matthews ya lashe karo na farko. Shi dai Lionel Messi ya yi nasara ne har so 8 na lashe Ballon d'Or na France Football bayan shekara ta 2009 2010 2011 2012 2015 2019 da 2021. Shi kotakwacin kofa da ke karrama matashin dan wasa ya hita daga hannun yan kasar Spain Gavi da Rodri da suka lashe shi a shekara ta 2021 da 2022 inda dan kasar Ingila Jude Bellingham da ke buga ma club din Real de Madrid yanzu haka na kasar Spain ya lashe wannan karon na shekara ta 2023. A bangaren mata ko yar kasar Spain da ke buga club din Barcelona ce ta lashe Ballon d'Or na France Football na wannan shekara ta 2023 cewa da Aitana Bonmatí da ta lashe kofin duniya a kasar Australia tare da kasar ta ta Spain ko Spain. Haka ma ta lashe Champions League ta mata tare da club dinta a karo na biyar na bada damar samun Ballon d'Or na mata na bana na kwallon kafa na France Football inda ta gadi Alexia Putellas. A nasa bangaren Emiliano Martinez ne tsaron gidan kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina Albiceleste shine ya samu tukucin Yasin ne karrama mafi kwarewa a wurin tsaron gida a wasannin kwallon kafa a shekara ta 2023. Sai dai a lokacin bashi wannan tukuci an ji shewa da busa da dama daga cikin ɗan kallo saboda irin waɗansu ababe da ɗan wasan yayi nunawa a lokacin da Argentina ta lashe kofin duniya a ƙasa da shekara guda da ta gabata kasar Qatar. Vinicius Junior dan kasar Brazil da ke buga ma Real de Madrid ta kasar Spain ya samu tukuicin dan wasan kwallon kafa mafi kwazo wajen gudanar da ayyukan jin kai a duniya a shekara ta 2023 da ake cema tukuicin Socrates, yayin da Erling Haaland dan kasar Norway mai buga Manchester City ta kasar Britania ya samu tukuicin Gerrit Müller na dan wasa da ya fi zurta kwallaye a raga a shekara ta 2023. A bangaren club kuwa Manchester City da tallashe kofuna guda uku a bara ciki har da Champions League da Premier League da kuma Super Cup ta Turai ta UEFA ta lashe tukuicin kungiya mafi bajimta a shekara ta 2023, yayin da kocin ta Pep Guardiola ya zama koci mafi nazari a shekara ta 2023. Haka ma kungiyar kwallon kafa ta mata ta Barcelona ta samu tukuicin mafi kwazo a fannin mata a shekara ta 2023. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To madalla an gaji dan mutan Kwanne Haruna Mamman Bako da labarin wasanni da kuma haka muka zo ga shiri na karshe wato labarai a takaice.
To hawa a takaice, wata babbar hukumar Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi cewa idan aka yi kunnin uwar shegu da kiraye-kirayen tsagaita buɗe wuta a kasar wato a yankin Gaza ba, za a ci gaba da yin mummunan asarar rayuka, lamarin da zai iya jefa rayuwar ƙananan yara a yankin Falasɗinu mai ɗimbin jama'a cikin babban hatsari. Gaza dai ta zama makabarta ga ƙananan yara wato dubbansu, inji James Elder, kakakin UNICEF a yau Talata. Kana yace jahannama ce ga kowa. Ma'aikatar lafiya ta Gaza yankin da ke ƙarƙashin iko Hamas ta ce sama da Falasɗinawa 8,300 a Gaza, ciki har da ƙananan yara 3,457 ne aka kashe su tun bayan da Isra'ila ta fara kai farmaki. A halin da ake ci kuma, Majalisar Dattawan Amurka ta tabbatar da Jacob Low a matsayin jakadan Amurka a Isra'ila, wanda ya cike muhimmin mukamin diplomasiyya a yayin da ƙasar ke yaƙi da Hamas. Low, wanda ya taɓa zama sakataren Bitar Malin Amurka a lokacin mulkin shugaba Barack Obama, ya samu ƙuri'un amincewa 53 a kan ƙuri'u 43 na waɗanda ba su amince da shi ba. A yau Talata ne sojojin Majalisar Dinkin Duniya suka bar wani sansani da ke garin Kidal mai matuƙar muhimmanci a arewacin Mali, wanda ke fama da tashin hankali, wanda masu wato ikirarin jihadi da 'yan aware suka addabi wannan yanki kamar yadda wasu majiyoyi suka bayyana.
To babu baki daya ana maka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin baba ya kuma irida ta yana gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni. Dama injiniyan namu ta yanzu Kellen Williams. Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safen ku.